Wannan kungiya da aka fi sani da BRICS, kungiya ce ta manyan kasashe masu tasowa da suke ba wa junansu wani dandali na musamman don haɓaka kasuwanci, saka hannun jari da haɗin gwiwar zamantakewa da tattalin arziki tsakanin kasashen da ke mambobin kungiyar. Najeriya ita ce ƙasa ta tara da ta amsa gorin gayyatar shiga kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Sauran kasashen su ne Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda da Uzbekistan. Waɗannan kasashe tara na ƙawance ne na haɗin gwiwa. Sannan akwai kasashe da suke mambobin ƙungiyar irin su Brazil, Russia, India, Sin, wato China da Afirka ta Kudu. To menene Najeriya za ta amfana a matsayin ƙawa ga ƙungiyar? Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya yi nazari.
Yadda yanayin tattalin arziki yake tafiya na duniya, kuma cinikayya da hurdan jakadanci da siyasar duniya baki daya, kasashe sukan so su hada kai ne. Harka ce na neman ci gaba a tattalin arziki, neman ci gaba a kasuwanci, neman ci gaba a fannin na tsaro, neman ci gaba a fannin siyasar duniya, neman ci gaba da yaki da talauci, neman ci gaba kera makaman da ake amfani da su na tare da shi kowace ƙasa. Akwai amfani a cikin ƙungiyar in har wata ƙasa ta samu ta shiga cikin ƙungiyar.
To ko akwai alfanu a dangantakar kasashen BRICS ko babu dai? Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa kasashe da ke ƙungiyar barazana cewa za su biya haraji kashi 100 cikin 100 a duk wani kasuwanci da ya hada su da ƙasar Amurka. Wani abu da mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Abdulaziz Abdulaziz ya tsokace a kai yana cewa
barazanar da yayi ba za ta shafi Najeriya ba, domin yayi ne akan waɗanda suke mambobi kasashe guda tara waɗanda su ne suke cikakkun mambobi na ƙungiyar BRICS. In ma misali abin zai shafi Najeriya, ai a yanzu duniya ina ga an wuce tunanin mutum ya ga cewa wai ko in babu shi wasu kasashe ba za su rayu ba. Yanzu akwai wato rigegeniya, wato ko abin da ake kira competition a Turanci, kowane kasashe suna akwai waɗannan ci gaba yanzu ya riga ya yaɗu. Najeriya ƙasa ce wadda take da ƙarfin tattalin arziki na ɓangaren ƙasashe masu tasowa, musamman ma kuma saboda yawan al'umma da kuma kasancewarta ƙasar da tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a Afirka. Wannan yasa muna da abokan hulɗa na kasuwanci da yawa a duniya daban-daban, kuma akwai rige-rige wurin ya za a yi kasuwanci da Najeriya. To don haka Najeriya na buƙatar ita ma ta buɗe idanta ta ga menene alfanun ga al'ummata, menene abin da ƙawance ne kuma zai amfani jama'a.
A wata hira da ya yi da gidan talabijin na Channels, tsohon ministan harkokin waje Farfesa Bolaji Akinyemi ya yi tir da amsa gayyatar da Najeriya ta yi na zama ƙawa ga ƙungiyar BRICS, maimakon ta yi ƙoƙari domin ta zama mamba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.